الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a wannan yini na Laraba wanda yake goma kenan ko nawa 11 ga watan Jumada Thaniya a hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama 1444 wanda yake daidai da 4 ga watan 12 shekara ta 2022 Allah ya kaddara mana sake haduwa a wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation a Bariki GRA domin ci gaba da karatu a littafin da muke bi tare da ƴan uwa mata mai suna 50 su'alan wa jawabin fil aqida ko kuma dalailu tauhid na Sheikhul Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab wannan satin mun magana akan annabi sallallahu alaihi wa sallam da sanin nasabashi da bayani akan annabta da manzancin shi sannan duk annaba wanda Allah madaukaki ya turo akan ba su mu'jiza abinda yake gagarar mutanen zamanin shi mun yi bayanin mu'jizar annabi Musa mu'jizar annabi Isa mu'jiza ta sauran annabawa muka tattauna cewa alqur'ani shine mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan littafin har abada abin al'ajabin littafin baya karewa yana da mu'jiza gagaraba dan littafi ne daga cikin mu'jizarsa wanda muka fara magana shine akwai suratul hadid da Allah madaukakin sarki ya saukar galibi in muka ga karafan da muke amfani da su a gidajenmu na wuka ne na gakari ne na bigirbi ne karfe ne mai karfi Allah madaukakin sarki a surar sa yace wa anzalna alhadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u linnas mune muka saukar da karfe alhadid fihi ba'sun shadid akwai karfi mai tsanani a cikin shi wa manafi'u linnas akwai amfani akan yi amfani da migirbi galma da sauran kayayyakin noma a gonakanmu fihi ba'sun shadid akan yi kuma amfani da karafan a wajen yaki to babbar mu'jizar shine yanzu ilimin zamani ya gano cewa karfi ba ma'adani bane da Allah yake samar da shi a ƙarƙashin ƙasa yana samar da shi ne daga sama din yadda ake ruwan sama to haka Allah madaukakin sarki ke ruwan karfi haka yake fadowa sai ya ce wa anzalna alhadida fihi ba'sun shadidun zafin da ake da bukata ya samar da karfi to babu shi a wannan doron ta duniya zafin ya wuce digirin da ake iya tsammani dan haka inda rana take kusan anan ne ake kawwana ma'adanan da ake samu a karfi kuma sai Allah madaukakin sarki ya sauko shi shi ya san yadda yake sauko shi in ya zo sama kuma sai a dunkula shi a ƙasa a dauko shi kuma sai ya sake dawa kayan amfani kaga sama da shekara 1400 da wani abu aka tabbatar da ita malaman kimiyya suka duba yadda ake ajiye lambobin karfi iron to zaka tadda cewa shine yake daidai da jeren giyar surar a cikin jeren giyar alqur'ani da yawan ayoyin da suke cikin ta wannan shine ma'anar mu'jizar alqur'ani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya karewa to bayan magana kuma an kalubalanci duniya in za su iya kai ta shigo fita lalla bayan bayani akan cewa an kalubalanci duniya aljanu da mutane su zo da alqur'ani ba za su iya ba mun tabbatar kenan ba saukarwa bace ta mutum ba iyawa bace ta mutum iyawa ce ta ubangijin da ya samar da mutum to sai mallan yayi tambaya ta 12 a littafin sai yace madalilu ala annahu rasulullah to menene dalili akan shi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da muka ambata mu'jizashi da nasabashi da garinshi me dalili daga alqur'ani akan cewa manzo ne dan ake daga Allah madaukakin sarki sai ce qauluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila in qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadhurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin yace ba kowa bane Muhammad tunda dama mun ce me ne sabo sai aka ce Muhammad ibn Abdullah sai ce wa ma Muhammad ba kowa bane Muhammad illa rasul fa ce manzo ne yanzu mun samu kalmar manzo ta fito a cikin alqur'ani illa rasulun fa ce manzo ne qad khalat min qablihi ar-rusul manzanni sun wuce kafin shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce afa immata yanzu idan ya mutu aw qutila ko an kashe shi in qalabtum ala aqabikum sai ku juya akan jigadagan ku ku bar addinin musulunci dan biyu zai faru kenan ko dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai rasu da su'ir wanda Allah madaukakin sarki ya tsara wa ƴan adam ai rahin lafiya ko ba rahin lafiya a rasu ko kuma a kashe shi a filin daga dai dai zai faru sai ce to afa immata yanzu idan ya mutu aw qutila ko an kashe shi in qalabtum ala aqabikum sai ku juya akan digadigan ku ku bar addini ku yi watsi da shi tambaya ce ake mana mun yadda annabi annabi ne mun yadda yana da matsayi mun yadda yana da alfarma mun yadda yana da mutunci muna son shi muna kaunar shi idan baya nan mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum sai ce mai yanqalib ala aqibihi wanda ya juya akan digadigan shi ma'ana ya watsar da addinin musulunci a bayan ya karba ya daina musulunci ya daina bin dokokin Allah sai ce falan yadurra Allah shay'a ba zai cutar da Allah da komai ba dan ka fara addini ka daina ba za ka cuci Allah ba falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin da sannu Allah madaukakin sarki zai yi takayya ga waɗanda suke masu godiyar shi waɗanda suka tabbata akan addini suka yi addini suka tsaya akan addini na gaskiya waɗanda sannu Allah madaukakin sarki zai yi takayya a gare su muhaddishin na malam a ciki wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa dalilun akhara wani dalilin nadaban qauluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه محمد رسول الله منزوني دان ايكي ني نا الله والذين معه والذين سكي تاره دهي صحابي سيتي اشداء على الكفار ما سو تناني ني اكن كافري رحماء بينهم ما سو توسياوا ني ا تكانس تراهم ركعا سجدا zaka gansu masu yawan ruku'u ne ko a halin ruku'u sujjadan zaka ke ganin su a halin sujada siffatawa da siffar sallah ita ma wannan ayar kwararata ambata Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi tace Muhammadun rasulullah wacce kuma tace wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wannan mun samu alqur'ani ya ga mana kenan Muhammad da sunan shi na malami da sunansa ne yanka Allah kuma ya ambata cewa lalle manzo ne Muhammad Muhammad illa rasulun nan kuma aka ce rasulullah to mun ce annabi ne kuma manzo ne sai ce to ma huwa dalilu nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam to menene dalili akan cewa annabi ne an masa annabta sai ce ad-dalilu ala nubuwa qauluhu ta'ala dalili akan annabta fadin Allah madaukakin sarki ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyina yace ma kana muhammadun ai muhammad bai kasance ba aba ahadin min rijalikum baban wani a cikin mazajenku in dai namiji ne to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zamanto baban wani cikin su ba walakin rasulullah sai dai manzuni wa khataman nabiyina kuma cikamaki ne na annabawa daga shi kansa annabta ta kare sai ce wa hadhihi alayat wadannan ayoyi da muka karanta tadullu ala annahu nabiyyun sun yi nuni akan cewa shi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama annabi ne dama akwai kaida ta malamai dukkanin manzo annabi ne ba amma ba dukkan annabi bane manzo to ayoyin sun tabbatar mana kowace biyu manzo ne ta uku ta tabbatar da cewa khataman nabiyyin sai yace to wannan ayar ko ayoyin sun yi nuni akan cewa annabi ne kuma sun yi nuni akan cewa cikamakin annabawa ne sai tambaya ta 14 to tunda mun yadda annabi ne mun kuma yadda manzo ne manzo shine wanda aka ba aike daga guri kaza kai guri kaza sai ce mallazi ba asallahu bihi muhammadan sallallahu alaihi wa sallam to menene Allah ya aiko shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama da shi tunda dan aike ne to da me aka aiko shi me aka turo shi ya kawo wa duniya inda yace mallazi ba asallahu bihi muhammadan sallallahu alaihi wa sallam me aka turo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kawo duniya idan na tsaya na tambaye ku me aka turo shi ya kawo mana na ani ibudullah an turo shi ya kawo ani ibudullah sai an turo shi a kawo ya kawo ani ibudullah sai gaba da amsa ki daidai take ko akan layi take me aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama duniya na yu'allimuhum al-islam ya karantar da su musulunci na'am wata ta ce ani ibudullah wata ta ce yu'allimuhum al-islam wata kuma fa na wa ma arsalnaka a bana bukatar ki karanta mun littafi ya aiko shi da addinin musulunci malam sai yace jawabin wannan tambaya da me Allah ya turo sai yace jawabi ibadatullahi wahdahu la sharika lah abauta ma Allah kadai kar a mai tarayya wannan shine aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me Allah ya turo annabi yayi abauta ma Allah shi kadai kar a mai kishiya shikenan aikin ya kare ani ibudullah wajtanibu tawgut ibadatullahi wahdahu la sharika lah abauta ma Allah kar a hada masa kishiya wa alla yattakhidhu ma Allah ilahan akhar wannan kuma bayani ne akan kishiyar ko jawabi ibadatullahi wahdahu bautar Allah shi kadai la sharika la bai da abokin tarayya wa alla yattakhidhu ma Allah ilahan akhar kada waɗansu mutane su sake rika a tare da Allah wani allan na daban wa nahahum an ibadatil makhluqin ya kuma hana duniya ta yi bautar ababan halitta in dai halitta ce to an hana abauta mishi suwa min al mala'ika cikin mala'iku ta kowace siffa kika dauke aikin Allah wanda ake nema a wajen Allah kika roƙa a wajen mala'ika an sami shirka kuma ya ci karo da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wal anbiya'i da annabawa duk abinda ake roƙa a wajen Allah sai kika roƙa a wajen annabi to wannan abin shirka ne duk ibadar da ake ma Allah sai kika wa annabi wannan abin shirka ne irin san da ake ma Allah sai kika wa annabi irin wannan san shirka ne shi Allah shi kadai ake bawa dukkanin ibada kuma ba a masa tarayya a cikin shi wasadihina haka da salihan bayi wal hajari da duwatsu wal shajari da itatuwa wannan shine galibin abin da mutane suke bautawa galibi wasu mala'iku suke bautawa wasu annabawa suke bautawa kamar kristoci galibin sai sun koma bautar annabawa ko bautar Yesu wasu salihan bayi waliyai da shehunne waɗansu gumaka da aka sassaka daga dutse ko aka sassaka daga itatuwa wannan shine galibin abubuwan da ake bauta ma inda zaki ga ababuwan bautar indiyawa ko dai ki ga dutse ne ko ki ga itatuwa ne gumaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karyaya galibin su itatuwa ne waɗansu fa mala'iku suke bautawa suka ce ayyan Allah ne mata wasu annabawa wasu salihai kamar ba su motar Uzairu kamar ba su bautar Shehu Tujjani kamar ba su bautar Inyas waɗannan duk nau'ikan bauta ne ake yin sa ga salihan bayi ko ake yin su ga annabawa kuma kowace a cikin su kuskure ce ba a yin ta face ga Allah madaukakin sarki menene dalili akan annabi ya hane su akan wannan bauta din sai ce kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'buduni wama arsalna min qablik yace ba mu turo ba kafinka min rasulin cikin annabawa illa nuhi ilayhi face mun yi wahayi ga wannan annabi ma'ana a gaban ka ba mu taba turo wani annabi ba face mun yi wahayi zuwa gare shi annahu la ilaha illallah ko la ilaha illa ana tabbas Allah zai ce masa babu wanda za a bauta sai ni kadai inji Allah annahu la ilaha illa ana babu abin bauta illa ana face ni fa'buduni to ku bauta mu inji Allah madaukakin sarki babu abin bauta sai ni kun yadda sai ni din to ni din kuma bauta abubuwa guda biyu ne ko guda uku a yadda Allah ya cancanta a bauta masa a yadda babu wanda za a bautawa idan an yadda Allah shine ya cancanta a bauta masa to kuma ayi bautar yadda shine abin bauta daban yin bautar daban kamar da za a samu musulmi yana aikin musulunci amma kuma ayyukan musuluncin suna masa wahala baya sallah baya azumi baya zakka kaga yana da imani ya yadda da musulunci amma ayyukan musuluncin ne bai yi ba to abubuwa guda biyu ne a kore bauta ga kowa a tabbatar da bautar ga Allah kuma ayi aikin bauta din annahu la ilaha illa ana fa'buduni wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula yace tabbas a cikin kowace al'umma mun turo annabi mun tura dan aiki mun tura mai sako menene abin da muka tura shi da shi an ibudullaha wajtanibu taghut ana ce da shi wannan annabin an ibudullaha ku bauta ma Allah wajtanibu at-taghut ku kauce ma daghut wannan shine annabin da aka turo ko sakon da aka tura wa kowane annabi malamai suka ce shi wannan daghutin kamar Muhammad ibnu Abdullah yake cewa manyan su guda biyar ne dawagitan suna da yawa amma manyan su guda biyar ne daga cike ce akwai iblis yana zama daghut duk inda iblis yake daghut ne to aikin mutum ne ya kauce ma iblis da dukkanin hudubar iblis da dukkanin umarnin iblis inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa lalle shaytani ku yadda adu maki ne a gare ku fattakhidhuhu aduwwa ku mai da shi ya zamanto maki a gare ku to shine dagutu na farko. Tagutu na biyu, man ubida wa huwa radi, duk wanda aka mai bauta kuma ya yadda da wannan bautar, to shi ma tagutu ne, ya masa bautar koda cikin salihai ne, an masa bautar ya yadda da bautar, to tagutu ne. Ki samu wani shehu ki mai sujada, ki samu wani shehu ki kai mai biyan bukata, matsala ta ban samu haihuwa ba, a bani haihuwa ce jeki, matsalar ki ta kare, neman irin wannan bukatar ba a yin ta a wajen Allah, a ba ta wani, to an ba shi siffa ta Allah, ya karɓa ya zama tsagunci. Allah madaukakin sarki ya tsare ni. Man ubida wa huwa radi, sana as-sahara, matsafa su ma suna faɗowa cikin tsawazitai. Waɗannan guda uku zan iya halartowa, amma ya ce manya-manyan tsagutan guda biyar ne. To an ibudullaha wajtanibu tsagut, dokar a bauta ma Allah maɗaukakin sarki akwai ce matsugumaka. Wa ƙauluhu ta'ala, dalili dai akan ana bauta ma Allah shi kaɗai, ba a haɗa shi da abokin tarayya, ana kore bauta akan mala'iku da annabawa da salihai, gumaka na itace da duwatsu. Sai ya ce ga aya ta gaba, was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun, ka tambayi man arsalna min qablika min rusulina, waɗanda muka tura min qablika kafin kai, an yi annabawa da yawa, sanannun manzanni da aka ce a san su, aka ambata a guda a Qur'ani guda 25, aka ce ka tambaye su, da wanda ba a sa cikin Al-Qur'ani, da wanda muka sani, da wanda mu sani ba, aka ce duka a tambaye su. Wasu malaman suka ce ita wannan ayar an saukar ta ne a ranar da aka yi Isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, lokacin da ya yi Isra'i daga Makka zuwa Baitul Maqdis, tafiya ce ta wata guda, Allah ba shi dama ya cinye ta a ɗan wani yanki na dare. Da ya zo Baitul Maqdis, sai ta da dukkanin annabawan da Allah ya turo sun taru a Baitul Maqdis, jira suke a yi sallah. Mala'ika Jibril ya shiga cikin masallacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka kuma umarci manzon Allah ya yi sallah ga annabawa ɗin. Bayan ya yi sallah ɗin yana sallama, sai aka ce mashi was'al man arsalna min qablika min rusulina, to ga waɗanda muka turo kafin kai, tambaye su, aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun, mun sanya koma bayan Allah akwai wasu alloli da za a bautawa, ma'ana tun da Allah yake turo annabi bai taɓa yarda a haɗa shi da wani a cikin ibada ba. In ma ka gaba haka ba ne, to duka ga annabawa an haɗa maka su, tambaye su, aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun, wannan tana karanta miki, in ma wani ya gaya miki a shari'ar magabata Allah ya taɓa ba da dama wata nau'i na ibada awa wani, ba gaskiya ba ne, Allah bai taɓa yin wannan ba. Aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun, dukkan annabawa shari'a ɗaya ce, in dai sunanta ibada Allah kaɗai ake wa, ba a haɗawa da wani a cikin wannan bauta ɗin. Wa ƙauluhu ta'ala, da faɗin Allah maɗaukakin sarki, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni, ban halicci mutum ba ko ban halicci aljani ba, wa ma khalaqatul jinna, ban halicci aljani ba, wal insa da mutane, aljin jinsi ne, dukkanin jinsi na aljanu Allah bai halicce su ba, dukkanin jinsi na mutane Allah bai halicce su ba, illa liya'buduni, face su bauta ne. Malamai suka ce abuduni a nan gurin ai illa liyuwahhiduni, face dan su kadaita ni, kar a hada ni da kowa a cikin ayyuka. Fa yu'lamu bidhalika, to da wannan ne za a fahimci annallaha ma khalaqal khalqa illa liya'buduhu wa yuwahhiduhu, da wannan ne za mu fahimci cewa Allah bai halicci halittu ba face dan su masa bauta kuma su kadaita shi cikin wannan bauta ɗin. fa arsala rusula ila ibadihi, sai ya turo manzanni zuwa ga mutane, ya amuruna hum bidhalik, sana musu umarnin da bautar Ubangiji da kadaita Allah a cikin wannan bauta din. Wannan ita ce tambaya ta 14 wata kuma nake ganin akan ta zamu kwana insha Allah ta'ala. Ita ce tambaya akan me aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi. An turo shi da bautar Allah shi kadai, babu shirka. Kada mutane su samu wasu alloli ba Allah ba. Waɗannan allolin cikin mala'iku ne, ko annabawa ne, ko salihai ne, ko duwatsu ne, ko itatuwa ne. Yanzu tambayar da zamu kulle da ita, idan mun tambayi ƴan uwa, menene nau'ikan ibadin da Allah yake so shi kadai za a wakar a hada shi da kowa a cikin su? A bani anta ɗaya bayan ɗaya. Na sallah, wannan kin daru kunan musulunci. Na mu je mun karɓi sallah, mun karɓi azumin, mun karɓi zakar, hajji, addu'a, neman taimako, addu'a'u al-istighatha. Ana ce ɗaya bayan ɗaya. Sadaka kamar ya? Na kyautatawa, baya kyautata mai gidanki? Yanzu mun samu wata ta ce sallah, wata ta ce azumi, wata ta ce zakka, wata ta ce addu'a al-du'a'u, wata ta ce neman taimako al-isti'ana, ko kuma al-istighatha. Amma wanda kuka bada ku al-isti'ana kuka bada, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai kadai muke neman taimakon shi. Na kin dawo imani, hima imani ibada ce ta Allah madaukakin sarki, ayyukan zuciya kenan. Na aka ce at-tawakkul, mutum ya miƙa duk al'amarinsa ya danka shi a hannun Allah, wannan shi ma ibada ne. At-tawakkul, al-khawf, ki ji ba wanda kike jin tsoro sai Allah madaukakin sarki. Na wal wai karantuwa kike ko kuma daga kanke kike faɗa ne? In kike magana da kin kalli takarda. Na annazaru ba kance? Na'am, ba kance ma ibada ne. Yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Na ashukuru, godiya. Man la yashkuru an-nasa la yashkuru Allah, haka hadisi ya faɗa. Wanda bai godiya ga mutane baya godiya ga Allah. So kenan idan aka baki abu kika ce na gode, an samu shirka, to a ce ashukuru kenan. Ko akwai nau'in godiyar da ya halatta a wa mutum, akwai nau'in godiyar da ya halatta a yi maga Allah madaukakin sarki? Wataƙila bambanci. Dan adam idan ya yi abin arziki da baki, za a gaya masa, fuska ta nuna an ji daɗi, na gode, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya biya ka da gidan aljanna. Wannan nau'i ne na godiya ko? Shi kuma dan adam ko kuma Ubangiji idan ya miki daga cikin nau'in godiya, har da faɗuwa a yi sujada. Da kika nemi abu sai Allah ya baki, sai kika durƙusa kika yi sujada. Dan me dan nuna godiya ga Allah? Yanzu wannan nau'in godiyar ba wanda ake masa sai Allah madaukakin sarki. Ko da ya baki yanka sai bari an yi azumi guda uku, wannan ba a yi godiya ga mutum, sai dai godiya ga Allah madaukakin sarki. Na'am. Na'am. Rantsuwa, ana rantsuwa ne da Allah madaukakin sarki, a duba wani abu mai girma, a nuna cewa da shi ɗin ake tabbatar da wannan abin da aka faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya bane ya faru ko bai faru ba man kana halifan fali halib billahi duk wanda zai rantsuwa to lalle ya rantsa da Allah madaukakin sarki kada ya rantsa da kabarin baban shi kada ya rantsa da shehun sa kada ya rantsa da mala'iku kada ya rantsa da takwaran kwatsa ya rantsa da Allah madaukakin shi kadai na'am roko shine ai addu'ar da aka faɗa addu'a ina ga ai take roko ko ko da bambanci tsakanin addu'a da roko so dukkan waɗannan abubuwan da kuka faɗa idan kun yi roko ibada ne to wajibi ne idan kin fada cikin matsala zaki roko Allah zaki roka to amma zai dan baki da gishiri kin dora biya ta kusa da huwa sai kika ga gishiri ya kwace miki yanzu kika tambayi makwabciyarki ko kika tambayi kishiyarki da Allah dan san min gishiri shirka ne wannan to kenan abinda ake magana a gaban roko abinda ba wanda zai iya badawa sai Allah in kika nema a gurin wani to wani abin ya zama shirka idan ina so rayuwata ta yi tsawo kar in mutu gobe ko jibi wa zan roka in na tambaye wani malami a ƙara mu zai iya ko ba zai iya ba wannan roƙon ya zama shirka Allah kadai shike da ikon ya zartar ya faru ko kar ya faru akwai wanda zai iya bani aljanna in ba Allah ba akwai wanda zai kayatar da ni azabar wuta babu in ba Allah ba idan kika nemi shehu a tsiratar da ni azabar wuta wannan abin shirka ne a bani aljanna wannan abin shirka ne a ban haihuwa wannan abin shirka ne a mun arziki wannan abin shirka ne a kare ni sharrin makiya wannan abin Allah ne irin abin da ba wanda zai iya sai Allah in aka roki wani abu wannan abin shirka ne jin tsoro wanda zai iya cutar da ni zai iya lalata rayuwata zai iya sawa in mutu zai raba ni da arzikina zuciyarki ta tsorata ta yadda wannan abin zai faru in kika wannan shi ma akwai nau'i na shirka Allah kadai shike iya yin wannan ba a ce dan adam bai da tasiri ba ya iya zama sababi amma zuciyar ta tsorata ta ji cewa wannan dan adam din zai iya yin abin da Allah yake wannan ba gaskiya bane ba idan kuka yi fada da mutum ya fi karfinki akwai zarra ta zahiri kika ji gabanki yana dudduf yana faduwa wannan normal ba matsala kira tafiya kare ihu ya taso a guje kira zana wannan tsoro ne irin na ɗabi'a amma ki ji cewa wani yana da tasiri a rayuwarki ta yi kyau ko ba ta yi kyau ba wannan babu wanda yake iya yi sai Allah to annabawa sun zo su tabbatar da irin waɗannan nau'ikan ibadun Allah kaɗai ake ma Allah ya sa mu mutu muna kaɗai za su ga Allah maɗaukakin sarki abinda muka faɗa zamanto daidai Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana kuskuren mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين
وعليكم السلام نعم النبي عليه الصلاة كون النبي أنت روحي لدى نوئك إبادة الله مدعوك كنسلك يسوء أيسو kuma ko da an ba su sallah to za ta iya zamantowa ba lalle ba ne irin salloli da aka ba mu irin su aka ba su yahudawa Allah madaukakin sarki ya faɗi sallar su ba irin tamu ba ce nasara wanda suke kusa da mu irin sallar su ba irin tamu ba ce wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasbiha abin da Allah ya faɗa babu su da wata sallah a wajen ɗakin su ko a inda suke bauta illa muka'an wa tasbiha amma dai sallah za ta ruku'in wa sujudin wa takbirin wa tahlilin wa tahmidin wannan irin ta sallah ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu kuma za ka ga ana ba su su yi sallolin amma safe ne da yammaci sukan saba da lokuta irin namu wallahu ta'ala a'lam wasu kuma tasbihi ake ba su wallahu a'lam an faɗi wani annabi aka ce wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati
wa kana inda rabbihi marziya. Amma sallar su daban, zakkar su daban, wallahu ta'ala alam. Allah ya samu dace.